Masana sun gano wani nau'in kuda da za a yi amfani da shi wajen gudanar da bincike da zai taimaka a samu waraka kan wasu cututtuka da ke damun bil'adam. A wani taron karawa juna sani da cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta shirya wa masu binciken magunguna, masana sun gano cewa nau'in kudar da ake kira Drosophila melanogaster tana da yanayi da yayi kama da na dan Adam, wanda masanan ke ganin za a iya amfani da shi wajen samar da magungunan cututtuka da suka shafi kwakwalwa zuwa lakan jiki, cutar sankara wato kansa, cututtuka masu yaduwa da cutar suga wato diabetes da dai sauransu. Dr. Abolaji Amos daga Jami'ar Tarayya ta Ibadan yace kasashen duniya da dama sun yi amfani da kudar wajen gudanar da bincike kan cututtuka kuma sun samu nasarar samar da magunguna har ma da lambobin yabo wanda yake da yakinin idan aka yi amfani da shi a Najeriya zai taimaka wajen yakar mafi yawan cututtuka da ake fama da su.
You can reduce diabetes in the flies and they will exhibit high level of glucose in the system, and then you can add it for other drugs that you can use to make the fly to recover from the diabetic condition.
Yace za ka dura wa kudar cutar suga kuma za ta nuna alamar yawan suga a jikinta, sai kuma ka nemi maganin da za ka sa wa kudar ta warke daga cutar. Malam Hassan Abdullahi daga babban asibitin tarayya da ke Kefi a jihar Nasarawa ya mun karin haske kan irin nau'in kudar da amfaninta.
Wannan kuda wani irin kuda ne wanda ba ya yada cuta. Irin kudaje ne da ke bin tsirrai kamar mangoro da sauransu haka, ya tsotsa ya sha ya cigaba da rayuwar shi ko bai yada wani cuta a sannan a yanzu. Masana sun gano cewa duk abin da mutum ke iya yi wannan kuda na iya yi. Ana kuma iya sama misali wannan kudan cutar da mutum yake so da masana su bincika su ga yadda za a samu maganin shi. Cutar kwakwalwa ne, cutar suga, ciwon suga ne, ciwon zuciya ne, ciwon mai yaduwa ne, ana iya samu wannan kuda cutar saboda masana su bincika su samu magunguna ta amfani da itatuwan da Allah ya bamu a amfani da shi.
Shi ma Jibrin Ibrahim da ke ɗalibi a matakin digirin digirgir daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya halarci taron bitar.
Kamar misali ni da nake miki ɗalibi ne kuma abin da nake so a rayuwana gaba ɗaya shine bincike. To amma ɗaya daga cikin matsalar shine babu grant. Grant shine misali a ce taimakawa akan bincike. Sannan kuma appreciation idan an yi wannan binciken ya zama na cewa an yi implement, an zo an sa shi akan tabbatar da cewa yes wannan abin ya kai ga ci inda ake so. Kuma ana bincike a nan Najeriya kala-kala, duk da dai gaskiya an bar mu a baya kan abubuwa da yawa. Kamar misali wannan abin da aka kawo mana gaskiya abin ya dan so sa mana rai. A ce tun wani lokaci da dama wannan abin yake da muhimmanci a bangaren bincike, mu da muke da itatuwa kamar misali wannan sunan wannan workshop da muke yi misali amfani da shi wannan fly din wurin binciken su wa'annan infertile medicine wato amfani da itatuwa yawa a gane magungunan abubuwa haka. To kin ga mu anan da Allah ya zata mu da itatuwa da yawa haka, kin ga mu ya kamata a ce ma tuntune da akwai ci gaba ko kuma gwamnati tana waiwaya bangaren bincike da an riga an samu solution da duk wasu yawancin cututtuka da muke da su. Dama da wasu kasashen da wanda su riga sun ci gaba za su dinga zuwa suna neman wasu itatuwa ko dai a ce misali sun fi mu ci gaba bangaren yanda ake sarrafa su sinadaran da sauransu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.